A Najeriya dai matsalar rashin tsaron da yana ci gaba da ta'azzara. Domin ko har yanzu dai wasu jihohi dake cikin Najeriya dai suna cikin dardar kamar irin su Niger, Zamfara, kuma Katsina. Duka dai waɗannan jihohi suna fuskantar matsalar rashin tsaro. Koda a jihar Taraba ma ƴan bindigan dai yana ci gaba da cin karen su ba babbaka a ƙaramar hukumar Karim Lamido dake jihar Taraba. Lamarin da ya janyo a yankin garin Jamaga dake ƙaramar hukumar Karim Lamido dai ƴan bindiga suka yi nasarar kashe sojoji guda biyu da kuma tarwatsa saurar. Wanda har yanzu dai sojoji shida sun yi batan dabo ba a ma san ina suke ba, kamar dai yadda wani wanda ya tsallake da kyar ayin akwai lamarin ya koshe da mana lamarin da ya faru tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba.
Suna zuwa suna daukan mutane a wajen jinmu.
Ina ne wajen jin naku?
Jinjin kenan.
A wani karamar hukuma yake?
Karamar hukumar Karim Lamido da jihar Taraba.
Ina jinka.
To yanzu a kalla mutanen nan dai a jirgin sun kawo hari ya kai su biyar a garin Dingari ya kai su biyu, sannan sun kawo hari a garin Belambon wanda suka yi yanka sarakuna guda biyu, sannan sun kawo anan da zo Komodoro su ma sun kaka mutane sun kai uku a wurin, sannan sun kawo hari a Dibi sun kashe mutum biyu a wurin, sannan mashin kiriya sun kawo hari sun kashe mutum biyu a wurin. Da yau abin da ya faru a garin Jamaga, sojojin mu suna isan Jamaga kenan sai ga balayin nan sun iso sai suka fara sojoji. Sojojin da suka yi aron jama'a da su sun kashe sojoji ya kai biyu, amma sauran ma su ba garin da suke ba.
Yanzu wani hali kuke ciki?
Muna neman tallafi a wurin gwamnatin tarayya kuma gwamnatin jiha. Babu karmin bindiga a hannun su.
Wani irin bindiga ne a hannun su?
Alhaji Tanko Andami dake zama tsohon dan majalisa mai wakiltar Karim Lamido ta daya a majalisan dokoki na jihar Taraba, shi ma dai yayi mana ƙarin haske tare da zufafa bayanai kamar haka.
Tunana Alhaji Tanko Babba Andami, ni tsohon dan majalisa ne a wannan mazaban. Ba yanda muka iya, muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ayi gaggawan kai dauke ma wannan al'umma, domin a halin yanzu a yau din nan jabjab gabaki daya ko mutum daya babu a garin Komodoro, ko mutum daya babu a garin. Dalili kuwa shine mutanen nan suna cin karen su ba babbaka, suna nan a bodan mu da Plateau, suna nan a bodan mu da Bauchi da yake Karim Lamido babban local government ne, tana boda jihohi kusan uku ko hudu. Wannan boda din kusan wa'annan mutane sun maida shi kasuwa kawai sai abin da ransu ke so.
Ko menene ma mahukuntan jihar Taraba za su ce akan wannan batu? Duba da cewa al'amarin rashin tsaron da ya rade yana ciwa al'umman jihar Taraba tuwa ƙwarya, Alhassan Hamman Gasol dai shine kwamishinan riko na ma'aikatar yada labarai na jihar Taraba, shi kuwa cewa yayi
idan an korista wannan wuri sai su bulo ta wancan wurin, kuma sojoji suna tafiya ta wancan wuri suna dawowa wannan wurin din, haka suke ta yi. Sannan magana kuma yanzu nan sojoji suna ainihin karamar hukumar Takar Lamido, an aje sojoji a gujin jiya din nan. Gwamnatin jihar Taraba a ofishin sakataren gwamnati ta yi meeting da vigilante wato ƴan banga da kuma mafarauta wato hunters, ta yi meeting da shugabannin su jiya din nan, suka yi meeting da shugabannin su a ofis na sakataren gwamnati akan yadda gwamnati za ta yi ta taimaka musu su shiga wannan wato al'amarin din. Ai kwanaki sojoji sun kai hari a kambarin, a cikin kambari har da jirgin sama, an kori wayannan mutane an fatake su, amma yanzu kuma sun sake dawo ne.
A halin yanzu dai yankin Jabjab garin Billari Baralgo da kuma Jamaga dai dake Karim Lamido a jihar Taraba dai ƴan bindiga sun manda wannan sansani wata karamar kasuwa. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.